Hukumar lafiya ta Ghana ta ce ba za ta dage haramcin yanka sayarwa, safara da cin naman shanu, awaki da tumaki daga yankin ba, sai an yi wa kashi 70 cikin 100 na dabbobin allurar rigakafin cutar ta anthrax. Sai dai kamar yadda dan jarida Muhammad Zakuwa ya ce, duk da cewa ana gudanar da allurar rigakafi da dabbobin, amma har yanzu bai kai ga garin Boko ba.
Kuma ne naku Muhammad Zakuwa daga Zara Radio Boko. Gaskiya anthrax disease ya outbreak Upper East Nga, amma information da muka gada daga Upper East Regional Emergency Committee on Preventive of Anthrax Outbreak sun ce mana halin yanzu ya yadu cikin Upper East Nga district ɗaya har guda 6. Ana nan ana massive vaccination, amma har wa yau ba iya an killace vaccination nan kan dabbobin nan duka ba. Maganda nake faɗin ga cikin garin ga namu ba kuma ko dabba ɗaya ba a tun vaccinate ba tukunna. Kuma mun samu information from reliable source cewa da aka fara ma vaccination nan, ma'ana allura na rigakafi ko na kiyaye su, ba iya an samu an yi ma shanu ma ba. Tunda aka soma ana kan raguna ne da akuyoyi da sauransu, amma sun ce hali yanzu nama bai safe mutum ya ci nama ba.
Babban jami'in lafiyar dabbobi na gundumar Boko Hussein Samson Majid yayi bayani kan dalilin da yasa suka haramta yanka da cin dabbobi a yankin.
Ciwo nan da ya shigo da ya affect cikin town nan sosai, kuma ya affect nutritional abin ga statue mutanen da suke within Upper East region ma duka ba Boko ke ba. So saboda shin na abin da yasa ciwon nan ya zama dangerous ne, kuma yau aka dace wai da bari kowa ya yin yanka, kowa ya sai da dabba, ba mu san filin da wani dai te ya doko shi ya shigo ba, kuma ya shiga sakani sai dai ya kashe mutane da yawa, ya ba mutane da yawa masala.
A ranar Juma'a nan da ta gabata, limamin masallatan Juma'a na yankin sun yi huduba ne akan musulmai su yakura da yin layyan bana domin cutar. Muftin garin Boko Sheikh Khalifa Muhammad Awwal ya ce,
shi wanda ke da ilimin sani ilimin dabbobin shi ne babban karkaran da duka. Da muka yi magana da shi ya ce ciwon nan duk dabban da ke da kafa hudu shi abun ya kama. Saboda shi jama'a mu sa hankali, muna jin wasu maganganu na wasu mutane da ke bukatan a yassare musu, a sauwake musu, an ce ba layya rashi ya bata abokin Allah ya hakuri. Aiki Allah na da yawa, in dai aiki Allah kake su akwai talakoki da marayu. Doki kudin ka sai ka ba talakoki da marayu, akwai aiki addini da yawa. Musali fa matsayin layya cikin musulunci sunnatun ne muakkada, sunna ce mai karfi, sunna ce mai karfi ba farin labari.
Shin ko ya mazauna yankin suka mishi wannan sanarwa? Tambayar da laiwa Imran Madaha Boko kenan.
A cikin gaskiya musamman a garin Boko, wallahi jama'an Boko sun ɗauki wannan magana da muhimmanci kwarai da gaske. Yaya zo ya kalma matasa yara sun tafi gida-gida suna wayar da kan mutane waɗanda ke kula da kurce suna a ciwon raguna da shanaye, ana musu gargaɗi kuma gaskiya na Allah jama'a to a shi wannan shawara da hannun bidiyo.
Dr. Patrick Abake, muƙaddashin da ta hukumar kula da dabbobi a ƙarƙashin ma'aikatar abinci da noma na Ghana ya bayyana cewa ana aiwatar da matakan shawo kan lamarin, a inda ma'aikatar ta raba allurar rigakafi 100,000 ga dukkan gundumomin, kuma mako mai zuwa za a sake raba 100,000 domin a cimma wannan buri. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.